Kungiyar ƙwallon ƙafar Liverpool ta Ingila ta lashe gasar cin kofin FA ta bana bayan da ta doke Chelsea a bugun penalty a wasan ƙarshe ta gasar da aka fafata a yau Asabar. Wasan na ƙarshe dai ta ƙarƙare ne a kunnen doki ba wanda ya zura ƙwallo har ya zuwa ƙarshen ƙayyadaddin lokacin wasan, lamarin da ya sa aka kai ga bugun penalty inda Liverpool ɗin ta yi galaba da ci 6-5. Karo na biyu kenan da ƙungiyoyin biyu suke karawa a wasan ƙarshe a wannan kakar wasanni, kasancewar sun haɗu a watan da ya gabata a wasan ƙarshe ta gasar League Cup. Kuma kamar wasan na yau, a wancan ma Liverpool ɗin ce ta yi galaba ta hanyar bugun penalty, wannan dai ya ƙara faɗaɗa mafarkin Liverpool na kafa tarihin kasancewa ƙungiya ta farko da ta lashe manyan gasannin ƙwallon ƙafa huɗu a kakar wasanni ɗaya a Ingila, a yayin da kuma ya dissashe fatan Chelsea wadda yanzu haka ita ce zakarun Turai na ƙarƙare kakar wasanni ta bana da aƙalla kofi ɗaya. Shahararren ɗan wasan ƙungiyar Bayern Munich ta ƙasar Jamus Robert Lewandowski ya tabbatar da cewa ba zai rattaba hannun tsawaita kwantaraginsa a ƙungiyar ba, inda ya ce yana muradin sauya bagire. Daraktan ƙungiyar Hassan Salim Hadzik ya faɗa cewa Lewandowski, wanda kwantaraginsa zai ƙarƙare a watan Yuni mai zuwa, ya shaida masa aniyarsa ta barin ƙungiyar. Jim kaɗan bayan wasan ƙarshe da ƙungiyar ta buga ta gasar Bundesliga ta bana, ɗan wasan ya zanta da manema labarai inda ya ce a shirye yake ya karɓa wani tayi daga wata ƙungiya. Lewandowski ya koma bayan ɗin ne daga Borussia Dortmund a shekara ta 2014, inda kuma ya zura mata ƙwallaye 344 a cikin wasanni 374 da ya buga mata. A ɗaya ɓangaren kuma, ɗan wasan Borussia Dortmund Erling Haaland ya zura ƙwallo a wasan ƙarshe da ya buga wa ƙungiyar a yayin da yake bankwana da ita a wasan da ƙungiyar ta doke Hertha Berlin da ci 2-1 a yau Asabar. Don kafin soma wasan dai sai da aka gudanar da wani ƙwarya-ƙwaryen bikin karramawa da bankwana da ɗan wasan wanda ke kan hanyarsa ta komawa Manchester City ta Ingila. Haaland ya yi ƙaura ne daga ƙungiyar Red Bull Salzburg zuwa Dortmund ɗin a shekara ta 2020, inda kuma ya sami buga mata wasanni 89, daga ciki ya sami zura ƙwallaye 86. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.